أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله وأن قراتون وأن لتافين داليا زامو دولا دقا إندا مكاقوانا وأن قراتونين زامو تشافي نحم سنديدي amma in Allah da zamu dawo makaranta baiti ɗaya na baya saboda yana da alaka da karatun da zamu tashi saboda karatun ya hadu abin da yake gaya maka cewa irin wannan tafiya da mutum zai yi mai hadari a irin wannan wawan daji to ba makawa mutum ya samu shekin basirin ra'idi ba makawa ga muridi ya samu shehi mai basira wanda zai zama jagora wanda ya kasance ya san mashayar ruwan da yake kosarwa a cikin dukkanin wani wawan daji ne mai zafi kaga ishara ce ta cewa shehin da ya san Allah wanda duk inda kai ga imau cewa da birki cewa zai iya saita kai nuna maka yadda Allah yake to shine baitin da muka kwana a baya yace yuhudi kamatnin nahdi fi zulamut tuja bisanan wa in tajkunna fa bayuzawidi ya hadika matanan naji fi zulamut tuja bisanan wa in tajkunna fa bayuzawidi irin wannan shehi irin su shehu malam nasiru yahudika shi zai shiryar da kai matnan nahaji asalin yadda hanya take shine matnan nahaji asalin bayan hanya zai nuna maka asalin ga yadda kan hanya yake fi zulamit tuja a cikin duhun dare bisanan da wani irin haske irin nasa wa in tashkun nafada idan ka koka karewar guzuri kace guzurinka ya kare yuzawidi to zai baka guzuri to irin wannan za a nema ya hadika matanin nahaji shehin da zai nuna maka asalin yadda hanya take fi zulamu dida a cikin duhun dare bisanan da wani irin haske wa in tashkun nafada idan ka ji idan ka koka karewar guzuri yuzawidi zai baka guzuri وَيَكِيكَ كَيْدَ هُزَيَّةٍ مَسْمُومَةٍ تَرْمَى بِهَا أَوْ نَصْفَ أَسْوَدٍ مُنْكِرٍ يَتِي وَيَكِيكَ كَيْدَ هُزَيَّةٍ مَسْمُومَةٍ تَرْمَى بِهَا أَوْ نَصْفَ أَسْوَدٍ مُنْكِرٍ وَيَكِيكَ شِئِرٌ وَنَّا شِئِرٌ وَيَكِيكَ ذِي كِيَعَيْكَ كَيْدَ دَغَمَا كِرْشُ هُزَيَّةٍ وَتَئِرْكَ رَمَسْنَدَ شِئِنِ هُزَيَّةٍ karamar mashi ita suke cewa huzayyatin tasgiri ne amma huzayyatin zai kiyaye ka daga makirci na wata idiyar yar karamar mashi sun ce mashi ne kamar na yara mashi ne irin na yara saboda na manya yayi nauyi to kuma ka su wannan su laraba ba sa so su zama babu makami to shi huzayyatin wani dan karamin mashi ne amma irin na yara zai yi shi dan karami wanda yaro zai iya koyan yadda ake jefa mashin da shi yaro zai zuke shi a matsayin makami to shine huzayyatin din dan karamin mashi zai kiyaye ka daga sharrin dan karamin mashi masmumatin mai guba turma biha wanda ake jifa da wannan mashin aw nafsa ko kuma wanda zai kiyaye ka nafsa tsartuwa shine nafsa ko kace tsaran aswada bakin macije mumgidi wanda yake mai tsotsa shine mumgidi ita ma malam ya ce mun wasu suna ce mata wai shanono sunan wata iriyar maciji ne mumgidin nan mumgidi yace wata maciji ne wanda wasu suna kiranta shanono yace kamar yace idan ta samu mace mai shayarwa a irin yadda take tana kama nonon mata ma ta tsotsa in yadda ake da irin wannan macijan ne in mace mai sharuwa ta yi barci irin wannan macije tana zuwa nonon za ta kama ko ba cizon ta zai ba a tsotsa za ta yi yace tana mace tana kwance sai ta ji ana tsotsan nonon ta yace tsamanin yaro ne yake tsotsan nonon yace kawai da ta yi sai ta ga macijiya ta kama mata nono to ita ce mumgidi lalle mala ya ce wannan macijiyar a kamar lokuta haka masu tsawo wasu shekaru da yawa kamar akwai macijiyar lalle shine abin da ya gaya mu yace mumgidin nan maciziya ce mai tsotsan nono mumgidi amma na sai mu fulfanta ta mumgidi mai tsotsa amma yace macijiyar ma suna ce mata shanono da Hausa da akwai ta maciziya ce za ta kama nonon mace ta rika tsotsa waye kika shi wannan shigin zai kiyaye ka kai da huzayyati makircin mashi yar karama masmumatin mai guba turmabiha wacce ake jifa da ita aw nafsa aswada ko kuma tsartuwan bakin maciji shine nafsa tsartuwa kasan maciji yana iya tsartuwa wa mutum ya tsarta masa dashi a idansa sai ya makance ko kuma ya tsarta masa dashi a hanci in wannan dafin ya taba kwakwalwa to shi ma mutuwa ake ko ya kiyaye ka daga tsartuwa shine wannan macijin dake watsa dafin so ido aswada na bakin maciji mumgidi wanda yake mai tsotsa ko kuma nafsan nan ya zamto tsara take nishi duka kowanne fasarar za ta dauka wai zawilil adwa an kafa innahu man yurdi man yidwi yusad bid dawa'i wa yuldadi wai zawilil adwa an ka fa innahu man yudwa yusad bid dawa'i wa yuldadi wai zawilil adwa shei irin wannan mai basira wai zawilil adwa zai kawar da dukkanin wata cututtuka an ka subarka fa innahu domin yadda al'amarin yake man yudwa duk wanda ake za a bashi magani za a yi masa magani yus'at za a yi masa duri shine yus'at za a yi masa duri biddawa'i da magani wa yuldadi kuma a toshe bakinsa yuldadin nan za a toshe bakinsa amma nau'i ne na treatment a da da suke yi shine yuldadin nau'i ne na treatment idan mutum akwai cutar da take hada da bakinsa da makogwaransa to akwai abin da suke yuldadin akwai abin da suke sawa shi su sa a bakin mutum shine yuldadin wai zawil adwa anka shi irin wannan shi shine zai kawar da dukkanin wasu cututtuka gaban ka fa innahu man yidwa domin dukkan wanda za a yi masa magani yus'at akan yi masa dure ne na magani yus'at bid dawai akan yi masa duran magani a dura mar magani ya sha ko yana so ko baya so a danne shi a dura masa wayil da kuma a matsayi bakin sa kaga yin magani shi ma sai an yi hakuri kenan fannasmu fa'amatun lana yati man yarum ma ahadun uwan lil makarim yubadi fannasmu fa'amatun dana ya man yarum ma ahadun uwan lil makarim yubadi fannasu ita rai wanda take umartar mutum da mummunan aiki mufamatan dana ya me cike da abubuwa ne na kaskanci manyarun ma'aha dunuwan lil makarimi manyarun dunuwan lil makarimi duk wanda ya nemi kusanci lil makarimi ga masu girma magirma masu girma masu daraja ma'aha tare da waɗannan aibobin da suke zuciyarsa yubi ali sai a nisanta shi duk wanda ya nemi shiga fadar Allah da irin wannan munanan ɗabi'un to sai a kore shi to fa nafsu ita rai mu'amatin daraya ita tana cike da addanaya abubuwa na kaskanci manya rubdunu walil makari duk wanda ya nemi kusantar wasu manya manya al'amura ma ahada da ita yubi ali sai a nisanta shi wa man istaga ma ahartika alil ula yuhutat wa man yajlis suradika yuradi wa man ibtaga ma ahartika lil ula yuhudat wa man yahliji suradika yuturadi wa man ibtaga ma ahartika wa man ibtagar irtika duk wanda ya nemi hawhawa lil ula na daraja ma'aha tare da waɗannan manya manyan munanan ɗabi'un da zuciya take ɗauke da su na hasada da kyashi da sauransu yuhudat sai a saukar da shi in dai ka nemi hawa ɗaukaka da su to yi huɗar sai a saukar da shi wa man yaliji suradika duk wanda ya shiga fada tare da waɗannan munanan abubuwan yi furadi to sai a kore shi kaji haka nasu take in ba a gyara ta ba to ba wani mukamin da zai hau kuma mutum ya hau ya zauna cikin Allah in dai mukami cikin Allah ne to in ba a gyara zuciya ba to ko an hau to sai an sako shine wa man ibtaga duk wanda ya nemi irtika an hawa lil ula ga daukaka ma'aha tare da waɗannan munanan ɗabi'u din yi hudat sai a sauke shi wa man yalji suradika duk wanda ya shiga fada tare da waɗannan abubuwan yudara sai a kore shi as-suradikan nan fada amma dai ba iya fada ake cewa as-suradika ba as-suradik shine kamar wani guri na musamman da ake killace shi kamar irin ana taro haka kamar wani ɗakin taro da ana kiransa asuradik saboda wani wuri ne wanda ba kowa da kowa yake shiga ba fatamakka min adawaiha wa tawakkama yurdil ila hamil al masail qusadi fatamakka min adawaiha wa tawakkama yurdil ilaha min al masail qusadi fatamakka min adawaiha fatamakka sai ka warki fatawakka sai ka kubuta min adawaiha daga cututtukan narai idan ka nemi shehi na Allah kenan wanda zai taimake ka to sai ka warki daga irin waɗannan cututtuka din watawakka sai ka nufi mayir zil ilahi ilaha abinda zai yardar da Allah min almasail qusadi min almasail daga ayyuka masu kyau qusadi wanda suke ayyuka ne na daidai wanda suke kan hanya shine qusadi daga kasdu ne qusadi wanda suke kan hanya fatabakha min adwaiha sai ka warke daga cututtukan in ka nemi shehi gina gari kenan watawakka ma yurdil ilaha sai ka nufi abinda Allah ya nufa yake so min almasai daga ayyuka masu kyau alqusadi wanda suke suna kan hanya wa laqad saqatta ala alqadir bidaiha min najlina asan al-imam al-arshidi wa laqad saqatta ala alqadir bidaiha min najlina asan al-imam al-arshidi to wa laqad saqatta haqiqa ka sauka ya kai muridi ala alqadir ga mutumin da yake masani bidaiha da cututtukan rai min najli nasiri shine shehu dan nasiru al-imami wanda shi shugaba ne arshadi mai shiryarwa in ka je ka sauka da shi malam nasiru shikenan ka warke shi da wala kad saqatta hakika ka sauka alal kabir bidaiha ga wanda masani ne ga cututtukan zuciya min najli nasiri shine dan nasiru al-imami shugaba al-arshadi wanda yake mai shiryarwa فإذا غشي تزراه فلزم غرزه وغضت عليه بالنواجد واشدد وإذا غشي تزراه فلزم غرزه وغرد عليه بالنواجد واشدد فإذا غشي تزراه إذا كجي كسوك أفرفاج يرشيه مال الناس فلزم كلزمت غرزه تاكل منسا amma abin da ake nufi da garzu shine ina matakalan nan ta doki akwai wani abin da ake yin sa na ƙarfi ake sawa a jikin doki wanda idan zaka hau kan dokin wannan abin zaka taka in ka taka wannan abin sai ka hau kan dokin to kaga ai matukar kana kan doki to ai kana tare da wannan ƙarfin ko to in balarabe yake cewa maka falsam garza huto ma yana nufin kada ka rabu da shi saboda matukar kana tare da doki to kana tare da wannan abin da ake takawa hakan wannan doki to in aka ce kana tare da takalmin mutum ka kana tare da shi kenan to to fa iza ga shita idan ka je ka zauna tare da malam nasiru fa iza ga shita zarahu idan ka je ka zauna a farfajiyar malam nasiru falzum garzahu kan lazim ci takalmin shehu malam nasiru amma dai akara manta dai ba asalin takalmi ne amma irin na jikin doki falzam garzahu kan lazim ci takalminsa wa'adud alaihi kai ruko shine wa'adud shine irin na hadisi abdu alaiha bin nawajizi wa'adud alaihi kai cizo alaihi akansa bin nawajizi da fikokinka washtudi kuma ka tsananta wajen rike malam nasiru kar ka yadda malam nasiru ya kubuce ma karke shi da kyau shine wa'adud kai cizo alaihi gare shi bin nawajizi da fikokinka washtudi ka tsananta kai da ƙarfi wajen rikewa wa hadid riha laka fi zarahu bilkiyan abadan alaihi sharashiral mustanjidi wa hadid riha laka fi zarahu mulkiyan abadan alaihi sharashiral mustanjidi wa hadid riha laka ka sauke sirdinka fi zarahu a fasajiyar shehu malam nasu da kaje nan to sauke sirdinka tafiyarka ta kare mulkiyan halin kasancewarka kana mai jefar da sirdin ai ka gama dafiya a duniya tunda ka je wurin sa abada har abada aiwa mulkiyan abada kana mai jefarwa abada har abada alaihi ga shehu malam nasu sharashira nauye da ke kanka mustanjidi kana mai neman taimako shehu malam nasu zai taimake ka shine wahadduri halaka ka sauke sirdinka shine mahadduri halin ne wannan makaranta cikin wannan ko a cikin abarku wahadduri halaka ka sauke sirdinka tafiyarka ta kare fi zarawa a farfajiya mala mulkiyan abadan kana mai jefarwa har abada alayhi ga ce mala sharashira nauye nauye dake kanka mustanjidi kana mai neman taimako za a taimake ka وكلا إليه بكل أمرك ولتكن في حجره مثل السبيل الممجد ممجد وخلا إليه بكل أمرك ولتكن في حجره مثل السبيل الممجد وكلا إليه إليه وكلا إليه بكل أمرك كسوكي وخلا إليه kajeka zuba a farfajiyar Shehu Malam Nasiru bi kulli amrika daga dukkanin wani al'amuranka duk kaje ka tabe ka tube su ka aje a wajen Malam Nasiru shine wakhla ilayhi ka tube duk wasu abubuwa wajen Shehu Malam Nasiru bi kulli amrika dukkanin al'amuranka duk wani al'amuranka ka tube ka zuba shi wa Shehu Malam Nasiru walta kun fi hajrihi ka kasance a cinyar Shehu Malam Nasiru misla sabihi kamar dan karamin yaro gumgidi mai shan mama mumgidi mai shan mama wanda yake tsotsar nono ka kasance kamar yaro kenan shine irin abubuwan da Shehu Ibrahim yake ta ishara kenan a cikin ruhul adabi karanta irin waɗannan kasidin shi yake nuna mutane littafan da Shehu Ibrahim ya rubuta ba karamin ilimi ne aka tace a cikin wanda sai mutum yayi nisa cikin adabi tukun ya gano su ba wakala ilaihi bi kulli amrika ka tobe dukkanin wani al'amuranka a wajen Shehu Malam Nasiru duk wani abin da ka san komai ka ajiye ka biyar da shi walta kun fi hajiri ka kasance a farfajiyar Shehu Malam Nasiru ko a cinyar Malam Nasiru misal sabi kamar dan karamin yaro ne mun gidi mai shan mama kaga dan karamin yaro mai shan mama kaga komai ne amar ko to ka kasance kamar haka a wajen Shehu Malam Nasiru ka mika masa dukkanin al'amuranka kada ka zo da naka zabin duk abin da yake so to kai wannan abin wallahu ta'ala a'lamu